kwanaki biyu aka shafe ana tafka muhawara da nufin gane da wakilan kungiyoyin kasa da kasa akan bukatar samun hadin kansu a yakin da kasashen yankin Sahel ke shirin kaddamarwa da nufin magance illolin canjin yanayi a cewar ministan kare muhallin jamhuriyar Nijar Al-Mustafa Garba kwalliya ta biya kudin sabuli
to lalle kuma sai mu ce alhamdulillah tunda mun kawo bukata wajen neman miliyar guda da kashi 32 bisa 100 kuma Allah ya samu miliyar uku da kashi 41 sai mu ce alhamdulillah guri ta cika sai dai Allah ya sa kuma a ci gaba da tsarin da aka yi don amfanin jama'a kasashen mu waɗanda suke fama da canjin yanayi da hamada
rashin cike sharuɗan da aka gindaya a ƙarƙashin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa na daga cikin dalilan da ke hana wa ƙasashe masu tasowa samun tallafin da aka alƙawarta musu dalili kenan a wannan jikon aka kafa wani kwamitin da zai bi diddigin abubuwan da taron ya tsayar in ji Kirtinau jami'in kungiyar kasashen renon Faransa wato Francophonie
a wannan taron ga yanda na ga alamar da yanda aka hauda shi kamar sun ɗauki mataki da cewa ƙasa uku ita ce Burkina Faso da Mali da shugabancin Niger za su ɗauka matakai matuƙa yanda za a yi aje a taro a nan kuɗin shi ne suka ba da wata shida a cikin nan wata shida matsalar wani da in masu kuɗi da sun yi suka ce ga abin da zan bada wani bai ba su hidin matakan da ya kamata a samu a nan kuɗin su kuma kasashen wani bai in suka ce ga kuɗin da muke so ba su da takardu cikakke na zuwa neman wa'annan kuɗaɗen don shi da wannan ƙasa uku aka ce musu za ku tabbatar da an yi takardu a cike don a kai neman wa'annan kuɗaɗen kuma ma'aikatoci da dama kamar tamu mun ɗauki alƙalin cewa za mu kama ma wannan ƙasashen uku na su yi takardun cikakke.
Yawaitar ayyukan ta'addanci da kwararar matasan yankin Sahel zuwa Cilani ta ƙwararriyar hanya na daga cikin matsalolin da ake alaƙantawa da canjin yanayi dalili kenan shugabannin ƙasashen yankin Sahel suka dage da neman mafita. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.